A ƙauyen Kulele na yankin Difane, shugaba Isu Muhammadu ya jagoranci bikin kaddamar da ayyukan shimfiɗa wannan bututu da zai haɗa rijiyoyin man Agadam da tashar jirgin ruwan Sene da ke jamhuriyar Benin. Aƙalla miliyar ko biliyan 2,400 na sefa ne ake tsarin kashewa kafin a kammala wannan aiki, abinda zai bada damar bunƙasa tattalin arzikin Niger. Inji ministan Mo Fetur Fumakwai Gado.
Nous allons passer d'une production de 2000 barils jour à une production de 5000 barils jour.
Yace daga ganga 20,000 da muke fitarwa a kowace rana a can baya, za mu lullunta zuwa ganga 100,000 a kowace rana. Tun da 'yan Niger suka fara nuna farin ciki akan wannan yunkuri na haɗin gwiwar China da Niger. Malam Chiroma Aisani Usa ne a kungiyar fafutukar ganin an yi haske da adalci a sha'anin ma'adanan karkashin kasa, wato Rotab.
Tunda kasan mu ta fara hako man fetur, ba mu kai danyen mai muna saidawa. Hakowa ne ake yi a tace shi sannan a saida. To yanzu tare da wannan gabututu za mu rinka mu kan kanmu mu kai danyen mai cikin kasuwa ta duniya mu saida ke. Abu ne wanda an kula kasa da talakawa suna iya cin amfani shi sosai.
A watan Nuwambar 2021 ne ake sa ran kammala wannan aiki da zai samar da aikin yi ga mutane akalla 5,000. Sai dai Sidik Ali na kungiyar Mitrad na cewa akwai bukatar taka tsantsan.
Duk inda akwai mai fetur, akwai cin hanci da kuma akwai bala'i. To bala'i har yanzu dai Allah ya kare mu. Tunda duk abin da ake kana gani kasan lakta da sauransu bai shahu wancan wajen mai fetur ba. To yanzu ka gani cin hancin nan yanzu ta fara zuwa. In kuna tunai sai karen jiya ya kai maka mun sati biyu sabon gwamnati da aka sa difa. Yayi wasika zuwa ga ministan na petrol. Yace ya akai aka san difa ana fudan mai, ana tono mai, amma wayannan kamfanoni wanda suna tono mai depuis 2015 da muka yi shekara hudu sun kaura daga difa sun koma Tanzania. Ko motar su guda ba a gane a abin da aka san difa. Daga can Zender suna recruiting mutane, wayannan da mutane recruiting kuma ba san ko yaya ne ake recruiting ba.
Za dai a soma ayyukan shimfiɗa wannan bututu mai tsawon kilomita 1,982 a wani lokacin da rahotanni ke cewa danyen mai ya malala a ƙas a sakamakon fashewar bututun da ke haɗa rijiyoyin Agadam da matatar Soraz a makon jiya. Saboda haka Ilyas Abubakar Shata na ƙungiyar Rotab ke nuna damuwa akan barazanar da muhalli ka iya fuskanta.
Sai irin banne da wannan bututu yake yi gabar ga rayuwar dan adam, ga rayuwar dabbobi, ga kasar da muke noma da ita, ga itacen da muke amfani da su ne yau da kullum. Da ya kamata a duk ka'idodin dokokin tsaftace muhallin.
A shekarar 2009 ne gwamnatin jamhuriya ta biyar a karkashin shugabancin Tanja Muhammadu ta cimma yarjejeniya da kamfanin CNPC na kasar China, wacce a karkashin ta aka fara haƙo man fetur a rijiyoyin man Agadam tare da gina matatar Soraz a Zander, kafin daga bisani a fara sayar da shi a kasuwannin kasar a shekarar 2012. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.